Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rawo barkamu da wannan asari da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Asabar 21 ga watan Janairu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala kanan labarai.
Ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya ce sojojin kasar za su koyi amfani da tankokin yaki na Leopard kuwa da kasawar da kawayen kasashen ta na yammaci suka yi na cimma matsaya kan samarwa kasar tankokin. Gwamnatin Kamaru da wasu bangarorin yan aware a yankunan kasar masu amfani da turanci Ingilishi su amince da soma wata fafutukar sasanta rikicin da ya lakume rayukan mutane fiye da 6,000. Turkiya ta soke ziyarar da ministan tsaron Sweden ya shirya kaiwa a Ankara saboda kasar ta bada izini ga masu zanga-zangar kin jinin Turkiya.
To kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa karkashin kulawar kwararrun majalisar dinkin duniya, shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri a yankin Sahel sun gudanar taro a Niger.
Cooperation tsakanin mu muna yi ko da mace. Amma wannan zaman da aka yi muhimmancin sa shine ba ni zato mu an taba zama mu shugabannin ma'aikatun tsaro mu zo mu zanna da majalisar dinkin duniya ta bayyi ba.
Haka kuma za a ji cewa yayin da 'yan Najeriya ke cikin halin rashin sanin inda aka dosa game da sake fasalin wasu kudaden naira, gwamnan jihar Barna ma ba a bar shi a baya ba.
If I, the governor of the Minister of Currency, could fund available, I don't think the poor man can get it.
Ichi yi rashin isassun wannan kudade ba babban matsala ne. Idan za a ce ni gwamnan jihar Borno ba zan samu wannan kudade ba, ina kuma ga talakawa.
Daga nan za a ji cewa kwamitin majalisar dattawa mai kula da harkokin 'yan sanda ya saurari bahasin jama'a akan wani kudirin doka da zai bayar dama a kafa hukumar kula da fansho na 'yan sanda. Sai kuma shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro ku aiko mana ta email. Amma fa sai mun fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya ce sojojin kasar ta Ukraine za su koyi amfani da tankokin yaki na Leopard 2 dukuwa da kasawar da kawayen kasashen ta na yammaci suka yi na cimma matsaya a jiya Juma'a akan ko za a samarwa kif tankokin kirar Jamus. Reznikov ya faɗa wa sashen Ukraine na muryar Amurka a jiya Juma'a cewa dakarun kasar ta Ukraine za su yi koyon ne akan tankunan da ke kasar Poland. Kana ya bayyana lamarin a zaman muhimmin gaske. Ya ce kasashen da suke da tankunan na iya soma horarwa ga sojojinmu. Za mu fara da wannan kuma daga nan ne za mu soma. Tun da farko a jiya Juma'a, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da shugaban manyan hasoshin tsaro General Mark Milley sun ce ba wasu tankunan yaki na Leopard da Jamus za ta baiwa Ukraine a wannan lokaci. Sun bayyana haka ne a wani taron manema labarai a sansanin sojin saman Amurka da ke Ramstein na kasar Jamus biyu bayan wani babban taron kasa da kasa kan tallafawa Ukraine. An gudanar da taron ne a daidai lokacin da Kiev ke nuna bacin rai akan rashin amincewa da aikatan kokin yaki ga Ukraine a yayin da cikakkiyar mamaya ta shiga wata na 11. A wajen taron shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gabatar da bukatar yin haka kai tsaye. Gwamnatin kasar Kamaru da wasu bangarorin yan aware a yankunan kasar masu amfani da turancin Ingilishi sun amince da wata fafutuka da ke da manufar sasanta rikicin da ya lakume rayuka fiye da 6,000 a cewar ma'aikatar harkokin wajen Canada. Ministan harkokin wajen Canada Melanie Jolly ta faɗa wata sanarwa a jiya Juma'a cewa Canada tana marhabin da wannan yarjejeniya da bangarorin suka yi na shiga wata fafutuka domin cimma ingantacciyar matsayar sasantawa ta zaman lafiya da siyasa a wannan rikicin. Sanarwar ta ce Canada ta amince da daukar nauyin shiga tsakani domin tabbatar da sulhun. Haka kuma bangarorin sun amince su kafa wani kwamitin kwararru domin soma aiki kan lamarin. Rikicin na soji wanda ya soma a shekara ta 2017 ya samu asali ne sakamakon zargin bangaren mafi rinjaye na masu magana da harshen Faransanci suna mai da al'ummar da ke magana da harshen Ingilishi saniyar ware a kasar ta tsakiyar Afirka. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta tafi tsibirin Gori a kasar Senegal inda ta yi magana akan zaluncin da ba kasafai ake ambato ba na cinikin bayi a ƙetaren tekun Atlantika. Daga ƙarshe da ya tsibirin Gori yana tunatar da mu cewa tarihin Afirka da Amurka suna da alaƙa sosai. Mun sani cewa bala'in bai tsaya daga mutanen da aka kwasa daga nan kaɗai ba, inji Yellen bayan da ta zagaya tsibirin. yallin ta soma rangadin nata na tsawon kwanaki 10 a nahiyar Afrika a jiya Juma'a tare da ziyartar wata cibiyar hada-hadar kasuwanci ta matasa da mata da Amurka ke daukar nauyin ta a Dakar babban birnin Senegal a zaman mace ta farko dake kan mukamin sakatariyar Baitul Malin Amurka yallin ta sami tafin jinjinawa na mata yan kasuwa a wajen taron a cikin jawabinta a lokacin ziyarar yallin ta kuma jaddada kudirin Amurka na fadda kasuwanci da saka hannun jari a nahiyar Afrika
to nan ba da jama'a ban mutala zai kama da karshen labaran duniyar amma kafin nan shugabannin hukumomin kula da tattara bayanan sirri na yankin Sahel sun gudanar da taro karkashin inuwar kwamitin kwararru na majalisar dinkin duniya wanda tsohon shugaban Niger Isu Muhammad ke jagoranta da neman fitar matsalolin tsaro da ayyukan ci gaban al'umma a yankin na Sahel wakilin murya Amurka Aiman Sulaiman Barma ya aika mana da karin bayani
kasashe akalla 16 ne suka hadu a wannan taro domin bitar halin da ake ciki a fannin tsaro a yankin Sahel abinda ya baiwa goma mahalartan dukkan su shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri damar tantauna hanyoyin da za su taimaka wa yunkurin karfafa matakan zuba ido akan kai da kawun yan ta'adda musamman akan iyakokin waɗannan kasashe tsohon shugaban Niger Isu Muhammadu wanda shine shugaban kwamitin majalisar dinkin duniya mai kula da tsaro da ayyukan ci gaba a yankin Sahel ya bayyana makasudin kiran wannan haduwa da tasirin maudu'in da aka bashe akan teburi a tsawon kwanaki biyu
L'ennemi que nous combattons est aussi un ennemi mobile qui se joue des frontières
Yace abokin gabar da muke yaka baya zama wuri guda yana kai da kawo a tsakanin iyakoki saboda haka barazana ce da ta shafi kasashe ainihin sansanonin su na yankin Sahara da Sahel da yankin tafkin Chadi a yau barazanar abokan gaba ta yadu zuwa kasashen gabar tekun Gine abinda yasa a yau hankulan duniya ya karkata kan waɗannan yankuna saboda haka ya zama wajibi kowace ƙasa ta karfafa matakan tsaro don samar da bayanan sirri haka kuma ya zama wajibi kasashe su yi musanyar irin waɗannan bayanai taron wanda shine makamancin sa na farko dake hada shugabannin hukumomin tattara bayanan sirrin kasashen Sahel da ɗaya gefe mambobin kwamitin koli na majalisar ɗinkin duniya mai alhakin neman hanyoyin warware matsalolin tsaro da samar da cigaban al'umma a wannan yanki abu ne da shugaban hukumar tattara bayanan sirri na tarayyar Najeriya Ahmed Rufai Abubakar yace zai kara musu kwarin gwiwa a hulɗar da ta shafi musanyar bayanai a tsakanin kasashe.
Cooperation tsakanin mu muna yi ko da mace. Amma wannan zaman da aka yi muhimmancin sa shine bani zato mu an taba zama mu shugabannin ma'aikatun tsaro mu zo mu zanna da majalisar ɗinkin duniya ko kungiyar African Union mu zanna da su ayi wannan taro kwana biyu ba mu taba yi ba ba taba yi ba wanda za su fahimci abubuwa da yawa waɗanda muke yi akwai abubuwan da zamu iya gaya musu akwai abubuwan da zamu faɗi ba amma gabaki ɗaya bayanin zamu iya cewa ga matsalolin da ake fuskanta ga kuma yadda muke ganin ya kamata a yi maganin su
shugaban kwamitin koli na majalisar ɗinkin duniya mai alhakin zakulo hanyoyin warware matsalolin tsaro da samar da cigaban al'umma a yankin Sahel Isu Muhammadu ya yabawa wasu cibiyoyin tattara bayanan sirri waɗanda suka hada da EFL ta kasashen Sahel da Regional Intelligence Unit wato RUFI ta yankin tafkin Chadi da Security Service of Africa CISA da Central African Institute for the Research on Terrorism CAET saboda rawar da yace suna takawa a yaki da ta'addanci ta hanyar ingantattun bayanan sirrin da suke bayarwa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To a gaida Sulan Wani Barma. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka anan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Turkiya ta soke ziyarar da ministan tsaron Sweden ya shirya kaiwa a Ankara saboda kasar ta bada izini ga masu zanga-zangar kin jinin Turkiya a wajen ofishin jakadancin Turkiya din da ke Stockholm. Ministan tsaron Turkiya Hulusi Akar ya ce ba wata fa'ida ga ziyarar ta ministan tsaron Sweden Paul Johnson a ranar 27 ga watan Janairu saboda Sweden bata dauki kowane mataki na hana zanga-zangar kin jinin Turkiya a Sweden ba Sweden ta nemi shiga kungiyar NATO Turkiya kuma wadda mamba ce a kungiyar ta NATO ta janye daga goyon bayan kudurin Sweden na samun shiga kungiyar saboda kasar ta ci gaba da bada damar gudanar da zanga-zangar a cikin wata sanarwa ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce kamata yayi ya dauki wani mataki Turkiya ta gayyaci jakadan kasar Sweden a jiya Juma'a saboda zanga-zangar da aka shirya gudanarwa a Sweden din da kuma shirya kona Alkur'ani mai girma a lokacin zanga-zangar. Ma'aikatar kula da ma'aikata ta Indonesia ta faɗa a ranar Alhamis cewa kamfanin PT Gumbasta Nickel mallakin kasar China a Indonesia na buƙatar sake duba aikin kwangila da tsarin albashi wanda ya haifar da rashin gamsuwa tsakanin ma'aikatan kamfanin 'yan kasar Indonesia. Ma'aikata biyu, ɗaya ɗan kasar China da wani ɗan kasar Indonesia, sun mutu a wata ganga-zanga a ƙarshen makon da ya gabata a kamfanin da ke Morowali ta Arewa. Wani hatsari da ya auku a kamfanin ya yi sanadiyar mutuwar ma'aikata biyu 'yan kasar Indonesia. A lokacin zanga-zangar an taɓa gwamman gidaje aka kuma lalata kayayyakin aiki. Kamfanin dillancin labarai na Reuters da ofishin jakadancin China a Jakarta babban birnin kasar sun ce an raunata mutane da dama a rikicin. Mataimakin ministan ma'aikata a Francia Nur ya ce tashin hankali tsakanin ma'aikata 'yan kasar Indonesia da na kasar China a kamfanin ta faro ne tun daga wasu al'amura na shekara ta 2020 ciki har da ratar biyan albashi da ke tsakanin ma'aikata 'yan Indonesia da 'yan China da kuma saurin yanke kwantaragi ba da son ma'aikata ba wadda ka'ida za ta kai tsawon watanni 3-6.
Murtala Faruk sun yi nake ne karantu mai labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. Madalla daga yankin tafkin Chada sai mu shiga Najeriya inda gwamnatin jihar Barna Professor Babagana Umar Zulum ya nuna musu game da karancin sabon kudaden naira da babban bankin Najeriya CBN ta samar har ma da tsawon wa'adin da aka dauka domin sabon tsarin ya fara aiki. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabi.
Gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya nuna damuwarsa game da karancin sabon kudi da babban bankin Najeriya ta fitar da kuma wa'adin da ta bada na canja kudaden halin jama'a. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da kwamitin babban bankin Najeriya ka zarce shi a fadar gwamnatin jihar Borno don tabbatar ma gwamnatin cewa akwai wannan sabon kudi a bankunan Najeriya, wanda ya ce ba haka ba ne in shi kansa yana fama da karancin wannan kudi ma yana tabbacin cewa ba samar da wadatacce ba don yanzu haka akwai matsalan karancin wannan kudaden hannun jama'a musamman a irin wannan jihar na Borno. Wannan jihar Borno tana da ƙananan hukumomi guda 27 kuma ƙananan hukumomi ne kawai ke da bankuna a cikinta sakamakon wannan rikici da ayan gungiyar Boko Haram.
Yace ina sabuwar kuɗi da ake magana a kanta babu wannan sabuwar kuɗi kuma damuwa na shine mutanen mu da suke ƙauye.
My worry is that yes we don't have any problem. If you say you have given deadline that all that will be all naira not will be withdrawn latest by 31st January and then you said by 8 January December the new naira not will be released. The expectation is that you stop giving out the all naira not.
Yace eh ba mu da damuwa idan ka ce wannan tsohon kuɗi zai nuna aiki a ranar 31 ga watan Janairu kuma ka ce a ranar 8 ga watan Disamba za a sake wannan sabon kuɗi. Muna tsammani za a daina bada wannan tsohuwar kuɗi.
I'm receiving one naira not this month. Even now, what justification does the central bank have?
Yace eh amma har yanzu idan ka duba tsohuwar kuɗin na nan yana cike bala zagawa a cikin jama'a wanda ko har yau da nake ma magana tsohon kuɗi muke kashewa babu wannan sabon kuɗi. Wani shaida za a iya cewa babban bankin Najeriya ta samar da wannan sabon kuɗi. Yace babu laifi a ce an sake launin kuɗi a Najeriya dan abin da yake faruwa a duk fadin duniya gaba ɗaya kenan. Kuma wannan tsari ba shi da illa saboda ya kamata a ce mu matsa gaba.
Yes, CBN wants to implement fine and good. I have nothing to do because the CBN maybe is not willing to listen to the masses.
Gwamnati yace eh babban bankin Najeriya na so ta aiwatar da wannan canji. Hakan yana da kyau amma babban bankin Najeriya ba ta so ta saurari talakawan kasan nan.
If I the governor of the current fund available, I don't think the poor man can get it.
Yace eh rashin isassun wannan kuɗaɗe babban matsala ne. Idan za a ce ni gwamnatin jihar Borno ba zan samu wannan kuɗaɗe ba ina kuma ga talakawa. Shi ma shugaban kwamitin da babban bankin Najeriya ta turo Alhaji Muhammad Tumala ya bayyana cewa
and we have two mandates ensure that the newly designed naira notes are made in Nigeria ahead of the 31st January 2023 deadline. Banks complying with the CBN directives on the new notes.
Yace muna da gudurori guda biyu. Da farko, dan mu tabbatar cewa akwai wani nan gusabbin kudade a Najeriya kafin ranar 31 ga watan Janairun wannan shekara. Na biyu shine tabbatar cewa dukkanin bankuna sun bi wannan umurni da aka basu. Na tabbatar da cewa suna ba da wadannan sabbin kudade har zuwa ranar 31 ga wannan wata da muke ciki. Haruna Dauda biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu. To daga batun tsarin sabon kuɗi a Najeriya sai kuma batun neman tsaffin ƴan sanda mafita game da fanshan su. Inda kuma tun majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin wato majalisar dattawa mai kula da harkokin ƴan sanda ya saurari bahasin jama'a akan wani ƙudurin doka da zai ba da dama a kafa hukumar kula da fansho na ƴan sanda. Sanata Elisha Abo wanda ya kawo ƙudurin ya ce yana so majalisar ta amince da shi cikin ƴan watannin nan da suka rage kafin ƙarshen wa'adin majalisar. Wakilin Muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
A taron sauraron ba'asin da kwamitin kula da harkokin ƴan sanda na majalisar dattawa ya shirya, ƙudurori biyu ne aka ji ra'ayoyin jama'a a kansu da na kafa hukumar fansho na ƴan sanda wanda sanata daga Adamawa ta Arewa Elisha Abo ya kawo, sai na kafa cibiyar horar da ƴan sanda na musamman wanda sanata mai wakiltar Borno ta Kudu Muhammad Allin Dume ya kawo. Masu ruwa da tsaki da dama ciki har da tsofin ƴan sanda da suka yi ritaya sun nuna goyon bayan su ga ƙudurorin, musamman ma na kafa hukumar fansho kamar yadda Abubakar Dashe tsohon ɗan sanda mai ritaya ya yi tsokaci.
Lokacin da na ritaya sai aka samu a cikin sabon fenshen dinnan. To a sabon fenshen dinnan wallahi Madina ni na ritaya da rank ɗin Superintendent of Police wato na ɗara wa nini uku. Ana biya na 30,000 amma wanda suke tsohon fenshen suna karɓar 140,000. To wannan abin zai tasiri ba kaɗan ba, su sanatocin da suka kawo wannan motion ɗin nan sai Allah ya musu albarka. Allah ya saka musu da alheri. Muna ganin wahala a hannun Fencom.
Sanata mai wakiltar Adamawa ta Arewa Elisha Abo ya ce ƴan sanda sun cancanci kulawa na musamman, shi yasa ya kawo wannan ƙuduri.
Aikin ɗan sanda aiki ne mummunan aiki, domin a kowane rana kana tsakanin rai da mutuwa. Bayan kuma ka gama wannan aikin ka je gida babu samun kwanciyar hankali, domin pension naka ba kyau. Idan an duba a tsakanin pension na ƴan sanda da na sojoji ko kuwa da na DSS ko kuwa da na DIA ko kuwa sojan ruwa ko sojan sama, in ka gani ya sha bamban.
Shi kuwa shugaban kwamitin kula da harkokin ƴan sanda a majalisar dattawa Dauda Halilu Jika ya ba da tabbacin yin aiki tukuru akan ƙudurorin domin ganin a cimma burin kawo su.
A matsayin mu na wakilan al'umma, abin da al'umma take so shine zamu doka. Za mu duba mu ga shin abin da suke neman ya saba mazarin doka ko kuma ya saba mazarin dokansu da yake gudanar da tafiyar da harkokin ƴan sanda ko kuma shi harkokin fansho na Najeriya. So duk wannan abubuwan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu yi gudun kar mu ce mun yi gaban kanmu ko kuma mu saurari abin da al'umma suke so, ba shi yasa muka kira su mu saurare su mu ji abin da suke so. Daga nan kuma muna da masana a nan, da akwai department na legislative drafting da yawancin mu kuma wanda yawancin sanatocin ma lauyoyi ne, da mu kuma da muka daɗe a harkar majalisa mun san yanda za mu gulo mu lamarin insha Allah kuma za a yi mu kowa adalci.
Sufeto Janar na ƴan sanda Alƙali Baba wanda mataimakin Sufeto Sanusi Lemu ya wakilta ya nuna goyon bayansa ga ƙudurorin, musamman ma na kafa hukumar fansho. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 10:19 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin wadana dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alƙawarta muku a makon da ya gabata, wannan shiri zai duba alƙaluman hasarar ababen hawa a ƙasashenmu, inda aka samu sama da mutum 2,000 da suka mutu a Ghana ta hasarar ababen hawa daga Janairu zuwa Nuwamban bara. haka zalika za mu duba alƙalumar a sauran kasashen yankin mu. Amma kafin nan za mu ci gaba da wata tattaunawa mai muhimmanci da muka faro da shugaban hukumar Rosati ta kasashiyar Bihar Ogun Ahmed Umar Yaddu. Mun tattauna akan batutuwa da dama a baya kamar batun cancantar bada lasin da horar da direbobi da batun haɗin gwiwa da kungiyar BIO da ma 'yan sanda. Amma a yau za mu tashi ne daga batun direbobin da ba san alamomin kan hanya ba da kuma matakin da hukumar ke ɗauka a kansu. Ba dai tattaunawar da wakilin mu Hassan Umar Tambuwani.
To, kamar yadda kuka gaya maka da farko, shi wannan jadawalin na koyar da kuke wannan manhaja da koyarwar jadawalin yana ɗauke da duk wani abubuwa ne, road signs da road markings. Akwai wanda ake zanawa ga ita hanyar kanta su ne markings ɗin, sannan road signs wanda kuma ake kafewa haka.
Kamar alluna haka.
Kamar alluna.
Kamar a nuna hoton shanu wurin da za su tsallaka.
Haka. So, kaga duk ana akwai duk wannan jadawalin duk ya tanade shi ana koyar mutane waɗannan, kuma duk wanda fa ya je makarantar koyon tukin motar na yadda ya kamata duk zai san irin abubuwan nan. Sannan kuma yana so ka sani cewa su waɗannan alamomin na haya to an yi su ne based on United Nations Conventions irin wata yarjejeniya ta
yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya.
Sai dai language wanda zai ɗan bayyana ne ne yake yawa a ɗan bayanin shi a ƙasa ya babbanta, amma alamomin duka duniya ko ina iri ɗaya ne. Kuma an yi la'akari da cewa akwai masu cikin masu tuka mota masu amfani da haya generally, akwai mutane masu ilimi wanda suka je makaranta, akwai wanda ba su je makaranta suka yi ilimi ba, saboda an zana su a bisa tsananin ilimi na cewa koda mutum bai je makaranta ba zai iya fahimtar me ake nufi. Kuma mutum indai gaskiya feasibility ne ba dakiki bane sosai zai iya fahimtar wannan abun, sai dai in yaki ya gane
da
gangani.
Komanda, da direban da ya je ya koyi mota a makaranta da direban da ya yaron mota kuma ya koyi mota ya iya, a cikin su wane ne kuke gani ya zama kwararren direba ya kamata a amince da shi ya tuka mutane?
To, reason ya ce wanda ya je makaranta aka koyar da shi shi ne ya fi iya kwarewa saboda dalilai da dama. Daga cikin su kaga mutunan da ya ansa shi a cikin class a cikin aji an koyar da shi, kuma wanda suka koyar da shi ne experts ne, kwararru ne, kuma an koyar da shi bisa ga jadawali wanda yake masu ilimi suka tsara shi bisa ga amincewa dokokin kasa. To, amma kuma wanda kaga ya je ya yi karen mota, to kaga akwai abubuwa da yawa na kurkanci ba wai tuki ba kawai da aka koya mashi. Akwai keta, akwai rashin ganin tausayi, akwai rashin bin dokoki da sauransu. Kaga irin wannan abubuwa duk suke kawo matsaloli. Kowa ya san da cewa karen motoci da sauransu matsaloli ne wallahi, ba wai ga abin nan haya kasa ma gaba ne. Saboda haka ana koya musu ba wai tuki mota ba kawai, har da wadansu abubuwa wanda su ba dace ba ana koya musu. Saboda haka wanda ya je makarantar nan hakikanin gaskiya ya fi cancanta.
To, amma wasu mutane suna ganin cewa idan mutum ya yi yaron mota ko ya yi karen mota ya koya hayar iya mota hayar zama direba, to zai yi sanin lafiyar mota dan gyare-gyare a cikin jikin mota, amma wanda ya je makaranta ba zai san waɗannan lafiyar mota ba.
Ito, ba zan kuma yadda da wannan ba, saboda ba wai koyon mota kawai ake koya ma mutane nan ba a makarantun nan na koyon mota, har da lafiyar mota ana koya musu, duk yan basic vehicle maintenance ana koya musu, gyara dai wanda bai fi ƙarfi ba, wanda ba za a ce sai bakanike ne zai yi shi ba, duk ana koya musu. Irin su canza injin oil ne, tire ko ku a kana jin wani kara a mota kaza, to yana iya kaza ne da sauransu, duk ana koyar da su, saboda shi tuki abu ne wanda ke buƙatar total hankalin mutum gaba ɗaya, natsuwa ta yi ka amfani da hancinka ka ji wani ƙauri wanda baka saba ji ne ba cikin mota ɗin, yana hita daga cikin motan daga motan ka ne ko ku a daga motocin da kake haɗuwa da su ne, a ko ku ka ji wani irin kara abinnan kara wanda yake baka saba da ji ne ba, wanda ke shin daga tayu ne yake zuwa ko daga cikin injin ko ku daga ina ko so many things dai su ko ka jona mai na gingedi ka kita haka da sauransu. So, duk ana koyon mutane irin wannan abubuwan, saboda haka wannan makarantar ta fi abin nan. Amma kaga shi karen mota shi yana can baya ya makale babu rashin lokaci, ma kilan kwana yake ana tuka mota din kwana yake, wasu ma suna faduwa sai direba shi yana can yana jan mota bai ma san yaron motar shi ya fadu ba, sai a zo ma a rasa a gaggawa kawai a ci a rasa sanin tawa ITC wane ne ma, wani lokaci ma sai ga cewa kafin especially kafin Rosin ci su ya ga cewa ma wasu za a yi taka su ma har su zo su kare ba wanda zai dauke su, amma dai zuwa Rosin ci kaga duk wannan Allah ya kawo sauki wannan ko da karfe nawa da ya abu ya faru ana kira mu Rosin ci su dauke mutum a je a adana shi.
To, ma Allah nan ne kuma za mu dace haya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin bakon namu shugaban hukumar Road Safety a jihar Ogun Ahmed Umar Yardu da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
To ma Allah a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma lokacin da zan karanto mana wasu daga cikin sakon da ku masu sauraro kuke aika mana ta email To sakonmu na fayo barko a yau ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir da Alhaji Burada da Fatuskun jihar Yobe suka fara da sallama suka ce sanarwar da hukumar NNPC ta fitar na samun man fetur a jihar Nasarawa abin farin ciki ne matuka domin jihohin Arewa uku Bauchi Gombe Nasarawa sun shiga ko za su shiga jihohi masu samar da man fetur a Najeriya sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari yace muna ƙara kira da babban murya zuwa ga bankin Najeriya CBN ya duba halin da al'ummar karkara kananan ƴan kasuwa za su tsinci kansu sakamakon wannan wa'adin da ya bayar na ranar 31 ga watan Janairu da akari da korafe-korafen ƴan kasa kan wannan lamari ya kamata babban bankin Najeriya ya ƙara wannan wa'adin don gujewa tafka asarar da ƴan Najeriya za su iya tafkawa matakar aka tafi a haka Allah ya sa ya ji sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rajau yace a yayin da muke kuka da tsadar man fetur kuɗan sai muka ga labarin cewa gwamnatin Najeriya ta ƙara farashin man to gaskiya wannan abin takeici ne ya kamata shugabannin mu sani cewa mun zabe su ne domin samun sauki ba wai domin tsananta mana ba sakonmu na gaba ayoyi kuma ya fito ne daga Zainab matar Husaini Ali mai gishiri Rajau ta fara da sallama tace hakika cutar mashakon yara da ta balla a jihar Kano wani abin tada hankali ne ganin yadda cutar ke saurin yaduwa daga mutum zuwa mutum tare kuma da saurin kisa Allah ubangiji ya kama da sauki karshen sakonnin kenan mun gode to da wannan ne ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma fa a takeici
To sarfilo a takaice ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya ce sojojin kasar ta Ukraine za su koyi amfani da tankokin yaki na Leopard 2 duk da kasawar da kawayen kasashen ta na yammaci suka yi na cimma matsaya a jiya Juma'a kan ko za a samar wa Kyiv tankoki kirar Jamus Reznikov ya faɗa wa sashen Ukraine na muryar Amurka a jiya Juma'a cewa dakarun kasar ta Ukraine za su yi koyon ne akan tankunan da ke kasar Poland kana ya bayyana lamarin a zaman muhimmin gaske gwamnatin kasar Kamaru da wasu bangarorin ƴan awari a yankunan kasar masu amfani da turancin ingilishi sun amince da wata fafutuka da ke da manufar sasanta rikicin da ya lakume rayuka fiye da 6,000 a cewar ma'aikatar harkokin wajen Canada ministan harkokin wajen Canada Melanie Jolie ta faɗa wata sanarwa a jiya Juma'a cewa Canada tana marhabin da wannan yarjejeniya da bangarorin su kai Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta tafi tsibirin Gori a kasar Senegal inda ta yi magana akan zaluncin da ba kasafai ake ambato ba na cinikin bayi a ƙetaren tekun Atlantika. Yellen ta soma rangadin nata na tsawon kwanaki 10 a nahiyar Afirka a jiya Juma'a tare da ziyartar wata cibiyar hada-hadar kasuwanci ta matasa da mata da Amurka ke ɗaukar nauyinta a Dakar babban birnin Senegal. Turkiya ta soke ziyarar da ministan tsaron Sweden ya shirya kaiwa a Ankara saboda kasar ta bada izini ga masu zanga-zangar kinjinin Turkiya a wajen ofishin jakarancin Turkiya din da ke Stockholm. Ministan tsaron Turkiya Hulusi Akar ya ce ba wata fa'ida ga ziyarar ta ministan tsaron Sweden Pål Jonsson a ranar 27 ga watan Janairu saboda Sweden bata dauki kowane mataki na hana zanga-zangar kinjinin Turkiya a Sweden ba. Ma'aikatar kula da ma'aikata ta Indonesia ta faɗa a ranar Alhamis cewa kamfanin PT Gombasta Nickel mallakin kasar China a Indonesia na buƙatar sake duba aikin kwangila da tsarin albashi wanda ya haifar da rashin gamsuwa tsakanin ma'aikatan kamfanin 'yan kasar Indonesia.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a wagwan Najeriya Niger kamar da Chadi. Wato karfe 8:30 a wagwan GMT za mu sake dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna sai kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Cedric daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumel nake cewa sai mun sake da ashirin mana dare assalamu alaikum.